Binciken ya fito ne ta bakin masana lafiya a yayin wani taro na musamman da ya gudana a wani asibiti mai zaman kansa a nan Kano, inda ɗaya daga cikin mahalarta taron, Dr. Kabir Awwal Yusuf, ya ce bayanin hakan ya fito ne daga babbar cibiyar samar da bayanan lafiya, wato National Center for Biotechnology Information, da ke ƙarƙashin National Library of Medicine.
Iya binciken da aka iya tattarawa a yanzu, waɗanda suke fitsarin kwanci, waɗanda suka mallaki hankalinsu sun manya. Yanta ba yara ba, ana da wajen mutum miliyan 2 a yanzu haka a duniya gabaki daya, rate din bai da yawa, amma kuma a Afrika shine inda muka fi samun wannan abin da yawa saboda rashin kulawa. Yankin kasashen Turai ba su da shi da yawa gabaki daya, bai fi 0.5% ba suke dauke da shi a cikin wannan miliyan 2, saboda yanayin yanda suke ziyarta asibiti ba haka muke ziyarta ba, suna medical check up. Wannan abu ne kuma wanda indai mutum yana ziyartar asibiti akai-akai, so za a iya gano shi kuma a dau matakin da za a dauka a lokaci.
Akan batun ne muka jiyo ra'ayoyin al'umma, shin ko me suke ganin yana kawo baƙaƙen fata ƴan Afrika suka fi farare yin fitsarin kwance?
To waɗannan mutanen gaskiya sun fi mu cima mai kyau ne, sannan kuma suna zuwa suna ganin likita akan kari.
Zai iya yiwuwa da yanayin irin shigansu, mu kuma normally zaki gani zama mu iya yawo ba takalmi, ko kuma mu sa irin takalmi da ke exposing ƙafanmu a waje, kuma sanyi ya fi shigan mutane ta ƙafa, wannan sanyin yana leading to ka dinga yawan taurin yin fitsari haka ma, sometimes kama kasa rike shi.
To sai dai likitan Dr. Kabir Awwal Yusuf ya ce rashin kai sakon jin fitsari daga kwakwalwa a lokacin da mutum yake bacci na ɗaya daga cikin abin da yake haddasa wannan matsala.
Wanda za a ce mutum ya mallaki hankalinsa kuma yakan yi fitsari a kwance, wani abu ne a cikin kwakwalwa wanda za a iya cewa ta sanar da mutum ya tashi din ne, abin da muke kira impulse ko kuma neurons din ne, sakon baya zuwa, ma'ana baya zuwa kwakwalwa suna jin fitsarin ta inda za ta gaya musu cewa wani ko wance tashi fitsari ya kama ka, ka je kai sakamakon wannan baccin da suke. To akai gwaje-gwaje aka gano, akan ba su magani, sai warkar da ciwon da ke cikin kwakwalwar su, sai kaga mutum ya dawo normally.
Likitan ya kuma shawarci al'umma da su guji shaye-shayen magunguna barkatai ba tare da sanin likita ba. Nafisa Ahmad, labaran Dala.